to the island in my car.
Yeah, Marrakesh. So skills gonna want any hot fire go baranini among other rappers baba come and niku jega bazaku gonna want any flaws and of got come money and ask who is me.
Let's go to the forward.
Maximum damage.
Ni wanene ni wanene ni wanene ni tambaya suke wanene monster 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 dodone monster 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 ni dodone monster 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 ni dodone monster 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 dodone so kun ga yanda nake kashe kida kai babu kyau baba idan na rikida fresh ga jiki na san babu dauda ji yawan taro ni kai dai zaruda bargani na a haka mashaki ne ni sanan amma joka kana dakawa mato zai sanka ko me kace wannan shine rabanka na di barabbo na kunna ta kallo forever na san babu be min gwalo zu a saman na kalilo amma fly never cry cause I'm a try high into ba yi bane raina kadan wannan ba shi bane so nake mabiya na dis gane ha zan so ku gane ha let's go
ni
wanene ni wanene ni wanene ni tambaya suke wanene monster 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 dodone monster 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 ni dodone monster 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 ni dodone monster 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 dodone kuke so ku gani ko ba wahala ku zo shagon anasko for those wanda suke mini tarko har abada sai da fadin takar ko buhun win yes wannan shine na sunko borewa hutawa ko wani mako kai zare zare la karogo vlog dem la kamango ko ina akode yaushe zan iya ya da zango Marrakesh amma kila kar ku kai ni bango kai kamar fitila babu kila zana tilani ne silani ne kila kuma dole ne sifila kamar rila zana juice cuz I'm a ruler akan wannan kidan baba kuma kara na kashe kidan ku dauko mun makara hope you know me now bata kura
kai na san bata kura let's go
ni wanene ni wanene ni wanene ni tambaya suke wanene monster 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 dodone monster 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 ni dodone